Name is Anubine. AMG. Kaga for training. Now you leafy. Ga fara ne ke bida da dai na maka lebi can a baya roko nake ubangiji ka bani yanci sake rayuwa ta ka bani naka nufi idan ka bani ni kada jehova babu lada rayuwa banza ce without babu jeto umunin ka yau ne ke bida a kullu yaumi ka din zalce in kauce hanya ka din fadi maganar ka dusen ka kariyar mutunci manifest away the made that indication ka tabbas ba a zuwa asibiti in babu ciwo with no more in my life rayuwa babu dadi lami amma tare da kai ubangiji rayuwa tana da dadi santi ka bani iko adalci cikin mawuyaci halaye na fori su haskaka cikin duhu dan in ga mulkin ka kuma in kai bishara ina neman gafara ka gafarce ni ina neman gafara ka gafarce ni na yi maka laifi kore na yi zunubi gafara nake bida uba ka gafarce ni check my heart now domin in samu hutu kar ka kini idan ka kini babu dadi ba ni ikon fahimta da fahimi in kaunaci maganar ka kuma in kai bishara bata tu su samu sira nasara da gagarwai ka ce kyauta ce send down your grace upon me kuma in gyara gyara shiri ne shariyan ka dole hakika ba shakka akwai kallo can cikin sama ranan karshe lahira da zafi bani so in kai ziyara mafarki nake ta yi in aikata nufin ka zuciyata da yi fari babu hypo trying to build a home with a tight foundation I'm a born sinner now I'm born again godiya nake ubangiji ka bani yanci gani yau gaban ka uba ka gafarce ni yeah uba ka gafarce ni ina neman gafara ka gafarce ni ina neman gafara ka gafarce ni
Mix and Master by KDS.